This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 25 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanun labarai.
To Ibrahim, a ranar Laraban nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugabancin kasa na shekarar 2024. Kasar China ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama da nufin samar da maslaha a rikicin Rasha da Ukraine da na Isra'ila da Hamas. Rasha ta kai hare-hare da dama a yankunan Ukraine da jirage marasa matuki.
To kanin labaran kenan. Yayin da ranar da wasu kungiyoyi suka ce za su fara jagorantar zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsadar rayuwa a Najeriya, wato ga watan Agusta ke ƙara karatuwa. Gwamnonin jihohi na jam'iyyar APC sun gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu a wani kokari na tsaida zanga-zangar. Gwamnatoci irin na Bauchi dai sun sha alwashin hana zanga-zangar, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar ke cewa.
Wanda yake neman yin zanga-zanga sai dai je yi shi a wani waje, ba dai a Bauchi ba. Mu Bauchi an san mu da zaman lafiya, kuma mu a gwamnatance mun dauki kudirin cewa za a ci gaba da haka.
To sai dai masu shirye zanga-zangar na cewa ba fa gudu ba ja da baya duk da wannan gargadin.
So maganan nan da yin maganan banza ne ma, ba wanda ma zai saurare shi a irin wannan maganganun ba yasa ba.
Za kuma ajiyar da rashin koyon darasi daga ambaliyar ruwa a baya ke illa ma wasu al'ummomi a Sokoto. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi matsalar hawan jini da juna biyu kan haddasa. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraban nan shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana wa Amurkawa da ma duniya dalilin janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugaban kasa na shekarar 2024. Da yake magana daga ofishin gabatar da muhimman bayanai ga kasa na Oval, ya zayyana wasu kalubale da yake kallo a wannan lokaci da kasa ke tunkarar zaben na watan Nuwamba. Biden ya yi magana akan rabin karni da ya shafi yana yi ma kasa da jama'a hidima da dimbin nasarori da ya samu a matsayin shugaban kasa. To amma duk da haka ya yi kiran samun sabon shugabanci mai jini a jika da zai tunkari kalubalen da ke gaba. Shugaba Biden,
nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition.
Abin da zai taka burki ga ceto da makaradiyarmu, hakan kuwa ya hada da ceto ta daga duk wani son zuciya. Don haka na yanke shawarar cewa hanya mafi ala da za mu ci gaba ita ce ta mika kambun ga sabbin jini. Ita ce hanya mafi ala na hada kan kasarmu bisa shafa shekaru masu tsawo na sanin makamar yi wa al'umma aiki. Don haka an zo wurin, kuma lokaci da wurin shi ne a yanzu da za a ji sabbin muryoyin matasa. Biden ya kuma gode mataimakiyar shi Kamala Harris wadda ta kare dandalin yakin neman zaben da sahalewar shi da wadataccen adadin wakilai da suka sha alwashin mara mata baya. Kasar Sin wato China ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice-rikice biyu na Rasha da Ukraine da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana da kwakwaran shi na kasar China Wang Yi a birnin Guangzhou, zuwan shi kasar na farko tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. China ta marabci wani taro a birnin Beijing da ya haifar da rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin bangarorin Palestine 14 domin samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Masu sharhi sun bayyana ci gaban a matsayin babban ginshiki. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban Syria Bashar al-Assad a fadar Kremlin. Sashen yaɗa labarai na Kremlin ya ce an yi ganawar ne a ranar Laraba. Putin da al-Assad sun yi ganawa ta ƙarshe kafin wannan a watan Maris na shekarar 2023 a Kremlin. A yayin bikin cika shekaru 12 da tarzoma da ta rikide ta zama yakin basasan ƙasar ta Syria. Rasha da ta shiga da dakarun sojin ta cikin Syria a tun watan Satumba shekarar 2015 inda suka kulle da Paris wato Iran domin ba gwamnatin ta al-Assad damar fada da kungiyoyin adawa masu dauke da makamai da kwato ikon sassan ƙasar da dama. A yanzu dai dakarun Rasha da dama sun tare ne a Ukraine. Amma kuma Rasha na ci gaba da girki wani adadi na sojojinta a Syria da ajiye dakaru a sansaninta da ke ƙasar. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC.
To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, yayin da ranar 1 ga watan Agusta da wasu kungiyoyi ke barazanar fara jagorantar zanga-zanga a Najeriya ke ƙara ƙaratowa, tuni dai shugaba Bola Ahmed Tinubu da wasu gwamnonin jihohi suka shiga tattauna yadda za a shawo kan al'amarin. A gefe guda kuma wasu masu fada a ji ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin yiwuwar ɓata gari su fake da zanga-zangar. Tuni dai jihohi irin Bauchi suka shiga shelar hana zanga-zangar, sai dai kungiyoyin sun sha alwashin gudanarwa. Ga dai Abdulhamid Muhammad da ci gaban rahoton.
Sakataren gwamnatin jihar Bauchi Barista Kashim Ibrahim ya shaida a taron manema labarai da gabatar a gidan gwamnatin jihar Bauchi, inda ya ce a jihar Bauchi ba za a yi zanga-zangar ba. Wannan shine matsayar gwamnati.
Jihar Bauchi ba mu yi da zanga-zangan ba, kuma ba za a yi ba. Wanda yake da yin zanga-zanga sai dai je yi shi a wani waje, ba dai a Bauchi ba. Mu Bauchi an san mu da zaman lafiya, kuma mu a gwamnatance mun dauki kudirin cewa za a ci gaba da haka.
Anasa bayanin game da shirin zanga-zangar shugaban kungiyar Civil Liberty Organization shiyar Arewa maso gabas Comrade Muhammad Ali Wise ya ce sun shirya tsaf don fara gudanar da zanga-zangar, kuma maganar da gwamnatin jihar Bauchi ke yi ta sani zaɗen su aka yi.
Kun gama shiri tsaf na fitowa a yi zanga-zanga. Za a fara zama ran jishin ran 29 na ɗauki sa'anin ran 1 ga wata zuwa 10 ga wata muna nan zaman dirshi domin nuna wa gwamnati halin da al'umma take ciki, musamman wadda ya shafi yunwa wadda ɗan Najeriya ta yau ba zai iya samun abin da zai ci a bakinsa ba, da kuma tsadar rayuwa na man fetur, na aikin gona, na tsaro da sauransu. Za mu tabbatar wa duniya halin da muke ciki.
A jihar Bauchi gwamnatin jihar ta ce ba ta yarda a yi mata wannan zanga-zanga ba, kuma wanda yake so ya yi zanga-zangan sai dai fita ya bar jihar ya je a duk inda yake so.
Eh, zai faɗa haka. Ai jihar Bauchi ai zabansa aka yi, al'umma ne suka zabe shi. Yau in al'umma suka ce ba sa so suna, ai ya kamata ya yi abin da suke so. So maganan nan da ya yi maganan banza ne ma, ba wanda ma zai saurare shi a irin wannan maganganun bai saba.
Daga bisani na tuntuɓi ra'ayin jama'ar jihar Bauchi game da batun zanga-zangar. Da farko dai ga tsohon shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi Comrade Abdullahi Koli.
A demokradiyya ake akwai masu ra'ayi, wanda su bi gwamnati akwai ba lalle da su bi gwamnati ba. Saboda haka ƴanci ne na ɗan Najeriya ya nemi haƙƙinsa ta hanyar da ya dace, mutukar babu fitina a ciki. Saboda haka ita gwamnatin jihar Bauchi da kira za ta yi, ita tsaye take ta taimaka duk hanyoyin da ya kamata don magance matsaloli da halin da al'umma suke ciki.
Sunana Suleiman Hassan Isa Bagale daga nan Bauchi. Gaskiya ni ma bana goyon bayan zanga-zangan nan a irin hali da muke ciki. Ranka kaga sai na fita kafin in samu abin da zan ci da ƴaƴana da iyalaina. To ni ina ganin kamar cewa akwai waɗanda za su iya shiga cikin wannan zanga-zanga domin su hura wuta ta wani waje a garin neman ƙiba. Mun jawo rama kenan. Ka tuna fa da ƴan SAS, haka ne ya jawo wani tashin hankali. Duk abin da zan kira ga gwamnati da al'umma shine don Allah, don Annabi gwamnati su mana adalci. Mun kuma al'umma mu koma ga Allah mu so junanmu, mu yi haƙuri gaba ɗayan mu.
Kawai Allah dai da kawo mana sauki, shikenan ra'ayi na kenan.
Sauki kamar ya.
Saukin rayuwa da ake ciki a dandalin ta za a yi zanga-zanga.
Eh, to gwamnatin jiya ba ta ce kada a yi.
wannan ba ta da hurumin wani kar ai ai abu ne na kasa yawa ne kawai ai addu'a mu koma ga Allah Allah sauƙaƙa rayuwar nan kawai shikenan
iske mu a matsayin mu na mutanen Bauchi wannan zanga zanga alhamdulillah dama mu ba mashawarta ba kuma goyen baya abinda gwamnati ke nema na zaman lafiya muna bukata sa amma muna iya ba gwamnati shawara ta taimaka ta kalli yan giratuti ta dan rage musu wani abu
ayoyin wasu al'umma jiya Bauchi kenan game da batun zanga zanga bayyana da yan Najeriya ke fuskanta wanda kungiyar Civil Liberty Organization za ta jagoranta Bluha Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To gaida da Abdul Wahab na musamman da wannan rahoton. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hawwa da cigaban labaran duniya.
A ranar Alhamis din nan ne jami'ai a yankin Odessa na kasar Ukraine suka ce wani harin jirage marasa matuƙi da Rasha ta kai akan birnin Izmir da ke kusa da ruwa cikin dare so biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin wani gida. Rundunar dakarun saman Ukraine ta ce harin jirage marasa matuƙi wani bangare ne na jerin har-haren jirage marasa matuƙi 38 da Rasha ta rika kaiwa a cikin dare. Dakarun Ukraine sun ce uku daga cikin jirage marasa matuƙin sun gita ta makauciyar ƙasar Ukraine wato Romania. Sakamakon harin da Rasha ta kai akan birnin Izmir a daren jiya, ma'aikatar tsaron ƙasar Romania a jiya Laraba ta ce ta inganta tsararren samaniyar ta da ya hada da ƙarin jiragen yaƙi biyu samfarin F-16 domin sintiri da sa ido akan lamarin. A Alhamis din nan sojojin Ukraine suka ce bangaren tsaron samaniyar ƙasar ya kakkaɓo jirage marasa matuƙi mallakar Rasha guda 25 daga cikin 38 ɗin da ta rika harbawa a yankunan Cherkasy, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, Odessa, Sumy da Zhytomyr.
To gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto inda zamu kada jihar Sokoto inda ambaliyar ruwa ke barna ma wasu al'ummomi a wannan shekarar ma saboda rashin koyon darasi daga bangaren hukumomi da masu al'ummomin daga Sokoto ga Muhammad Nasir.
Duk da yake a kowace shekara hukumomi masu alaka da sauyin yanayi da kuma ruwa a Najeriya kan yi hasashe na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi da ma kananan hukumomi domin an karar da mahukunta su dauki mataki. Hakan na haduwa da cikas domin kura ana daukar matakai sun kasa hana aukuwar ambaliyar da kuma illolin da takan zo da su. Har wayau akwai al'ummomi waɗanda a shekara duk sai sun samu ambaliyar ruwa amma sun kasa sauya wuraren da suke zama kamar yadda wani mutumin Raba ta jihar Sokoto ya shaida min.
Ai ba mu sha wani wuri. Kawai nan muka ganin sha koyoshi wasu ma ɗan ruwa na to sai sun taya sun koma can cikin gari don gudun gasu yi musu furmaki da dare sai su tashi sun sun ga da sun ga tahi ruwan sun kada sheda sai su dawo.
Wasu lokuta mahukunta kan dauki matakai na tarban ambaliyar ko kuma sauƙaƙa yanayin da za ta zo da shi kamar yadda gwamnatin Sokoto ta samar da kwamiti don ɗaukar mataki akan hasashen da aka yi na samun ambaliya domin baiwa gwamnati shawara. Aliyu Garba Gondonga, darakta ne mai kula da ambaliya da zaizayar ƙasa a ma'aikatar kare muhalli ta jihar Sokoto, ya ce ko kafin wannan kwamitin da gwamnatin jihar ta dauka sun soma aiki domin tarban ambaliyar.
Ma'aikatar muhalli karkashin jagorancin Honorable Nura Talatu Tangaza shi ma ya kafa wani kwamiti tun kamin yanzu ya ce mu zo mu zagayo mu duba duk inda aka harsashen ambaliyar nan. Mu ba da shawara to gaskiya mun ya kanan to ka san wasu abubuwa yadda suke nanan ga aiki kila shi yawa na aiki shi yawa ba mu samu zuwa wasu rare ba amma dai gaskiya mun zo wasu rare kuma mun ba su kuma insha Allah na san abe yaya aiki.
Daga cikin wuraren da kwamitin bai samu ziyarta ba an samu ambaliyar ruwa wadda ta aukawa wasu yankunan karamar hukumar mulki ta Gada da ke gabashin Sokoto kuma a cewar dan majalisar yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Kabiru Dauda an samu hasara sosai.
Gaskiya mun samu garuruwa da dama waɗanda ginoni ko kuma in ce gidaje sun rushe da gonaki da abincin da ake noma wanda yake duk yawanci unguwannin da suke a cikin garin Central waɗanda suke gefen fadama ɗin nan gaskiya ga yanzu ruwa sun musu banna sosai.
Kungiyar manoma ta jihar Sokoto ta nuna damuwa akan tafka hasarar abinci a lokacin da jama'a ke fama wajen neman abincin da kuma tsadar rayuwa. Duk da yake shugaban kungiyar manoma ta ƙasar reshen jihar Sokoto Jamilu Sanusi Muhammad ya ce abin bai zo musu da bazata ba.
Mu bisa ga namu sani an ba da wannan hasashe kuma mu wamba mutane amma muna cikin jimami da bakin ciki da abin da ya shafi ɗan uwanmu manoma. An yi hasarar dukiyoyi, an yi hasarar gonaki, ne matsugunan mutane sun salwanta.
Yanzu dai waɗanda ambaliyar ta auka da su na ci gaba da neman agaji, inda wasu jama'a sun so makai ɗauki, kamar yadda mataimaki na musamman ga sanata Aliyu Magatakar Dawamako a hujjin yaɗa labarai Bashir Abubakar ya fitar da wani bayani mai cewa sanata Dawamako ya kai kayan agaji ga magidanta fiye da 1,000 da ambaliyar ta rutsa da su a yankin Nagada. Wannan yanayin na ɗaya daga cikin irin yadda ake samu a wasu sassa a Najeriya a duk lokutan da damina ta kama, waɗanda wasu lokuta kan zo da asarar dukiyoyi da abinci, wasu lokuta har ma da asarar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa, wato gestational hypertension a Turanci. Hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa yana aukuwa ne a lokacin da jinin mace mai juna biyu ya haura fiye da kima, kuma yana faruwa ne a kashi 6 cikin 100 na mata masu juna biyu. Sai dai likitoci da masu kula da lafiyar al'umma basu gano abin da ke haddasa shi ba, amma akwai abubuwan da ke sa mace hatsarin samun sa, kamar macen da take da hawan jini kafin juna biyu, ko macen da ta taba samun sa a baya a lokacin da take da juna biyu, ko kuma masu fama da ciwon koda da sauransu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana ƙarin haske game da cutar kamar haka.
Gestational hypertension, daga kalman gestation yana nufin ciki, hypertension kuma hawan jini, wato ana so a ce kenan hawan jini ga mai ciki. Amma kuma bayanin shi ba zallan nan zai tsaya ba, yana nufin ga ce wanda ya kasance cewa a da lafiyanta kalau sai da ta dauka wannan cikin ne kafin hawan jinin ya zo, ba wai wanda tana da hawan jinin bane da ta zo ta dauka cikin sai kuma hawan jinin ya ci gaba da inda ya tsaya. Wato mace ne wanda lafiyanta kalau, wanda kafin ta yi aure bata da hawan jini, da tai auren ma bata da hawan jini, sai da ta dauka ciki kafin kuma ta samu wannan hawan jinin, su ne ake considering su a matsayin gestational hypertensive women, wato mata masu ciki wanda suke da hawan jini kenan. Ana iya kiran shi da pregnancy induced hypertension, haka kuma ana iya ce masa gestational high blood pressure. Duka wannan sunaye ne wanda ake iya bashi, wato synonyms din shi kenan. Yayin da aka ce mace mai ciki tana da hawan jini, yawanci an fi sa rai yana aukuwa ne a first trimester. First trimester kuma shine watanni uku na farko na wannan cikin da ta dauka. Don kamar yadda muka sani, muna da trimesters guda uku. Muna da first trimester, muna da second trimester, muna da third trimester. Wannan tri din yana nufin uku, mester kuma yana nufin watanni. Wato zamu iya cewa kenan watanni ni uku farko shine first trimester, watanni uku na tsakiya sune second trimester, sai kuma watanni uku karshe, wato wata 7, 8, 9 kenan in za a yi bayanin dalla-dalla, shine ake considering shi a matsayin third trimester, wato trimester da karshe kenan. So an fi samun wannan matsalan hawan jinin yayin da mace take first trimester.
To likita, shin menene alamomin irin wannan hawan jinin?
Daga cikin manyan alamomi kuma na wannan hawan jinin ga mata masu ciki shine babu. Na faɗa zan mai maimaita babu. A dalilin haka ne ma bincike ya ƙara tabbatarwa littattafai da yawa suke irin wannan irin hawan jinin bai yi mace tana da ciki da wanda bata da ciki duka in namiji ne ma ake considering din hawan jini a matsayin silent killer, wato shine cuta ko in ce shine rashin lafiyar da zai iya buge mutum wanda bai da wani alama, wanda kana nan ne tare da mutum yanzu bayan awa biyu uku a zuwa ce maka Allah masa rasuwa, me ya faru ba san me ya kashe shi ba, shi dai kan an san lafiyar shi galau, dazu kuka yi sallah da shi, dazu a gama cin abinci da shi, dazu ya bar kasuwa, dazu ya fita a office, amma kuma yanzu Allah ya masa rasuwa. To yawanci wannan hawan jinin ne yake iya janyowa haka. So ga mata ma masu ciki su ba na considering irin wannan a matsayin silent killer, amma ga wanda Allah ya suka yi sa'a suka zo da musu ya zo musu da wato ainihin alama, to daga cikin manyan alamomin akwai ciwon kai, musamman ciwon kan ma yafi zuwa mu a mata ne ta kiya, wato occipital form of headache kenan, wayansu za su iya cewa ga baki ɗaya kan nan, wayansu kuma wato ainihin goshi, wayansu ma za su iya cewa tabarin dama ne ko kuma tabarin hagu, amma yawanci ne yafi faruwa a kiya, wato occipital form of headache kenan. Secondly kuma muna da jiri, wayansu mata in ya kasance jini ya hau musamman ya kai 170 180 kuma 200 na kasan ya kai kusan 120 30, to yanzu kan fara jin jiri, sai ta ce maka likita ina yawan jin jiri kuma ban san me yake faruwa ba, na sha magungunan da ya kamata a ce ya kare ni daga sharrin wannan samun jiri, amma har yanzu jini yana damuna, to wannan babban alama ne na hawan jini musamman ma yayin da ya fara yin hawan yayi yawa. Na uku kuma akwai gani duru-duru, wato sai mace mai ciki ta zo ta ce maka bata gani da kyau yanda ya kamata, eh gashi nan tana gani dai amma tana ganin abubuwan duru-duru, wani zai ce mata ai cikin ne ba komai, zamu yin cewa wasu mata masu ciki suna iya samun gani haka ba sa gani da kyau, a'a wannan alama ne na hawan jini, kada yayi wasa a garzaya aje asibiti. Na hudu kuma wayansu sukan zo da cewa suna ji kamar amai, wayansu masu so su ce za su yi amai, amma ba shi ga nufin cewa duk mace mai yin amai ba tana haihuwa, ce mai ciki wanda take amai yana nufin tana da hawan jini, a'a muna da hypothyroidism gravidarum wanda shi ma wani sashi ne, wani shi ma darasi ne mai zaman kanshi wanda mata ne wanda ya kasance suna da ciki yanda suke yawan yin amai, to idan tana yawan yin amai ba shi ga nufin tana da ciki ba, sai dai kawai shi ma wani alama ne ɗaya daga cikin wayannan alamun da na faɗa na wato ainihin hawan jini ga mace mai ciki. Sai kuma na gaba shine rashin sa rutsuwa ko kuma himma akan yin ayyuka na yau da kullum, sai ga mace tana yawan samun kasala ko kuma gajiya alal misali, ko kuma bata samun nutsuwa, ko kuma tunani, ko kuma ta samu fargaba ko na makamanci haka, to wata rana yana iya nuna alamun hawan jini ne ya fara yin yawa, ya fara wato ainihin nuna alama ya kamata ayi wani abu akai.
Shin menene yake kawo hawan jini ga mata masu juna biyu?
So gaskiya dai bisa ga bincike babu wanda isa ya zo ya ce ga ainihin abin da yake jawo hawan jini ga mace mai ciki, sai dai a zo a ce to ana tunanin in akwai ɗaya daga cikin wa'innan ko biyu ko uku ko ma duka daga cikin wa'innan, to babu mamaki bane mace za ta iya samun hawan jini. Na farko dai a cikin su akwai family history. Family history shine yayin da ya kasance mamanta ko kuma wata ƴar uwarta musamman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya take da hawan jini, to babu mamaki bane ita ma za ta iya samun irin wannan hawan jini yayin da take da ciki. Na biyu kuma akwai previous history of gestational hypertension. In alal misali ta taba daukan ciki shekara uku ko kuma shekara hudu da ya wuce ta samu irin wannan wato ainihin hawan jinin, to ba abun mamaki bane wannan cikin da ta dauka na biyu ma za ta iya samun wannan hawan jinin. Na uku kuma muna daga wanda suke da rashin lafiya da basu samu kulawa mai kyau ba na chronic kidney disease, wato ciwon koda kenan, ko kuma wanda suke da irin congestive cardiac failure, wanda suke da wato ainihin ciwon zuciya kenan, wanda zuciyar mace ya kumbura da sauransu, su ba abun mamaki bane su yi saurin developing irin wannan gestational hypertension din, ba mu mamaki bane da mu already suna da hypertensive heart disease, to yanzu kuma gashi sun zo sun dauka ciki, to sai zai daura akai. Na gaba kuma multiple deliveries, wato ga wanda yawanci take yawan aihuwa ba ta samu rata ko hutu tsakani, sai yana da kyau irin wannan family planning din nan, ko kuma wato ainihin alluran da ake bayarwa ko kuma magungunan da ake bayarwa na tazara aihuwa, wanda akalla yana da kyau a samu shekara uku ko ma sama da haka tsakanin aihuwa na farko da na biyu da na uku da na hudu. Sai na gaba kuma aka samu wanda suke da wato ainihin jiki, mata wanda suke da jiki suke da ciki, to shi ma ba abun mamaki bane za su iya samu wannan gestational hypertension din, ba dan kuma ba dan hyperlipidemia. Wannan hyperlipidemia din nan yana nufin cholesterol ne generalis da calories, wato maiko da yake a takaice yayi yawa a jikin mace, to wanda maiko ya zo yayi yawa kuma ya kasance cewa tana da kiba, gashi kuma ta zo ta dauka ciki, balle a ce akwai family history ko kuma a zo a ce ta taba samun previous history na irin wannan condition din gestational hypertension din, to ba abun mamaki bane za ta iya ƙara samun irin wannan hawan jinin. Na gaba ga wanda ya kasance akwai su family history duk abun da na lissafo, sai kuma suna yawan amfani da gishiri ko kuma suna sa gishiri yana yin yawa, magi ne, onga ne, ko kuma ajino, na kira sunayen wa'annan manya guda uku ba wai dan a kashe musu kasuwa ba, a'a, ga wanda suke da family history ko kuma wanda yawanci jinin su yana hawa yayin da suke da ciki, su ne kadai nake so ya kasance sun dan kiyaye cin wa'annan abubuwan, ba wai mutane ga baki daya ba. In lafiyan ka kalau, in lafiyan ki kalau, ko da ma a ce kina da ciki ne ki je ki ci abinki baki da matsala, amma ga wanda take da ci da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'annan abun da lissafo na su gishiri, magi, onga da ajino, wayan su ma aka ce su bar ci ga baki daya, sun ce akan ce su rage sosai.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To gaishe ki da tawagarki, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yake mun ji shugaba Tinubu ya shawarci masu yin niyyar zanga-zanga da su daina. To ya kamata dai ya sani cewa su fa shugabannin Najeriya tamkar zuma ne, dole sai da wuta. Kuma idan har da gaske ake yi, to a dawo mana da tallafin man fetur din mu kawai, domin shi kadai ne zai sa duk wani abu da ya haura sama ya sauko kasa da gaggawa. Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger, yace salam biyu a Hausa. Rashin tsaro a cikin yan kwanakin nan a wasu kauyuka da ke jihar Difa na kasar jamhuriyar Niger shi ne abin da ake ci mana tuwa kwarya. Amma idan zan yi wa jami'an tsaron jihar Difa adalci, zan iya cewa suna kokari iya kokarinsu wajen ganin tsaro ya inganta a jihar Difa. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa, amin. Sai sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri, ya ce muna marhabin da Rattaba Adamu da shugaba Tinubu ya yi kan dokar kafa hukumar bunƙasa yankin arewa maso yammacin Najeriya. Da fatar Allah ya sa hukumar ta cimma nasarar muradin da aka kafa ta a kai. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Babangida AA Dogo, Zurmi, jihar Zamfaran, Najeriya, ya ce shin wai a ƙaramar hukumar Zurmi ba mu da shugabanni ne, ko kuwa ba mu da haƙƙi a cikin gwamnati? Ba 'yan ƙasa ba ne? Kawo yanzu shekara cikin ta uku muke, ba mu da wutar lantarki a cikin garin Zurmi da kewayenta. Amma masu faɗa a ji a ƙaramar hukumar ta Zurmi kowa ya yi gumda bakinsa, tunda su suna da sola da injin janareto.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To Ibrahim, a taƙaice, a ranar Laraba nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana wa Amurkawa da ma duniya dalilin janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugaban ƙasa na shekarar 2024. Da yake magana daga ofishin gabatar da muhimman bayanai ga ƙasa na Oval, ya bayyana wasu ƙalubale da ke yake kallo a wannan lokaci da ƙasar ke tunkarar zaben na watan Nuwamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ƙasar Sin, wato China, ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan, da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice-rikice biyu na Rasha da Ukraine da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya gana da kwararren shi na kasar China Wang Yi a birnin Guangzhou, zuwan shi kasar na farko tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban Syria Bashar al-Assad a fadar Kremlin. Sashen yaɗa labarai na Kremlin din ya ce an yi ganawa ne a ranar Laraba. Putin da al-Assad sun yi ganawa ta ƙarshe kafin wannan a watan Maris na shekarar 2023 a Kremlin, a yayin bikin cika shekaru 12 da tarzoma da ta rikide ta koma yakin basasa ƙasar ta Syria. A ranar Alhamis ɗinnan, jami'ai a yankin Odessa na ƙasar Ukraine suka ce wani harin jirage marasa matuƙi da Rasha ta kai kan birnin Izmir da ke kusa da ruwa cikin dare so biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin gida. Rundunar dakarun saman Ukraine ta ce harin jiragen marasa matuƙi wani bangare ne na jerin hare-haren jirage marasa matuƙi 38 da Rasha ta riƙa kaiwa a cikin dare.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirin mu kuma na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan bankado shafuka 63 na damfara da kamfanin Facebook yayi a Najeriya lambar da za a kira kamar yadda aka sani shine 2-2-9-6-8-5 yanzu a madadin Hauwa Shirif da ta tsaya ni da kuma Julie Legislation da kuma Engineer Murad McLean ni Ibrahim Kalmasi.